said by Royal Brothers Music Company Director Malkan Gujar Umed Singh Gujar Bhojpura
Singer Koiya Bada Dildar Hero Chandar Pilwal Veera Sana Wale Chore Launch Karti Hai da 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 da